abin da yafi daukan hankali shine batun biyan sabon matakin albashin ma'aikata na naira 30,000 a duk wata wanda tuni shugaba Muhammadu Buhari ya riga ya sa hannu har waɗansu jihohi sun soma biyan ma'aikatan su to ina kike ke saka ne a batun rabon dukiyar kasa da ake ganin zai iya shafan albashin ma'aikatan kwararre a fannin tattalin arzikin kasa da kasa Yusha'u Aliyu yayi nazari
ko dan yaya aka samu canji a rabon arzikin kasa to zai taimaka mu ayyukan ci gaba na jihohin amma kuma wurin yin rabon arzikin kasa doma dole a shiga wasu yarjejeniyoyi kuma wanda zai sa irin kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya take yi da irin alƙiblar da gwamnatin tarayya take ɗauka domin ci gaban da tattalin arzikin ƙasa dole jihohin su yi koyi da wannan ma'ana lokacin da gwamnati take shiga gina hanyoyi to sai a haɗu da gwamnatin tarayya da ƙananan hukumomi da kuma gwamnatin jihohi a yi aikin hanya haka kuma lokacin da ake samar da abubuwan more rayuwa da ya shafi lafiyar mutane da sauransu to a rinƙa yi bai ɗaya wannan zai taimaki tattalin arzikin ƙasa
sai dai ga jigo a jam'iyyar APC Barista Abdullahi Jalo yana ganin gyara dokar da aka fara tun zamanin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo zai taimaka wajen ƙara bunƙasa tattalin arzikin kasa
yanzu Allah ya kawo abin da yake saboda in har wancan dan gyare-gyare da Obasanjo bai yi ba za a yi shi a wannan gwamnati ma'ana da dama jihohi da su iya rike kansu za su samu kudaden da suke nema daga wajen gwamnatin tarayya kuma jihohin da ake gudu ba za su iya aiwatar da wannan biyan 30,000 wa ƙaramin ma'aikaci su samu aikin yi to za su iya samu wannan shine yanda nake kallon wannan al'amari kuma zan sake jan hankalin masu saurare cewa ba ana yi ne a rage wa gwamnatin tarayya ƙarfi da kuɗi da take samu fiye da kowane bangare ba amma dai zai kawo wani maslaha wanda zai kawo ƙasa ta nausa gaba kuma yanzu an soma an samu mai waje biyu a arewa saboda zaman lafiyan ƙasa a ce akwai haɗin kai shi ne a ce an samu ma'adinai a kowane bangare na ƙasan wanda zai kawo wa ƙasan arziki saboda za a samu kuɗi daga ta kowane bangare wanda zai kawo ƙarin haɗin kan ƙasa da cigaban ƙasa
shi ma shugaban gwamnatin Najeriya kuma gwamnatin jihar Ekiti Kayo Defayemi ya ce suna kan bakar su na neman kuma yadda ake rabon dukiyar ƙasa kuma ba yanzu suka fara ba a wannan zamani na shugaba Muhammadu Buhari
fingers are not equal at the level of the state so consequential adjustments may not necessarily end up being the same it should be different from state to state we're not going to adopt hook line and sinker what has been adopted between federal government and labor that's for federal government workers
fire me yace ba a taru an zama dai ba wasu jihohi ba su da karfin da wasu ke da shi akwai yarjejeniyar da gwamnatin tarayya ta shiga da kungiyar kwadago a wani fannin kayyadaddan albashi wanda ba lalle bane jihohi su amince da haka saboda haka suna kan bakar su na neman a sauya yadda ake rabon dukiyar kasa wanda aka fara tun zamanin shugaba Olusegun Obasanjo kusan shekaru 20 da suka wuce a halin yanzu dole ne gwamnati su nemi kuɗi su biya ma'aikata tunda doka ce amma wannan ba zai hana mu neman gyara ba abin jira a gani shine irin tasirin da gyarar zai yi wajen taimakawa jihohi da ba su iya rike kansu ba tare da samun tallafi daga gwamnatin tarayya ba Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.